من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودع بدعوته واستنى بسنته إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 17 ne ga watan 3 watan Rabiul Awwal ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda kuma ya dace da 9 ga watan 9 hijiran miladi 10 ne 10 ga watan 9 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Shia'u Sunna dake wannan unguwa ta Fantami anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 126 yau zamu tashi a farkon aya ta 127 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda yau shine darasin mu na nawa 33 wannan shine darasin mu na 33 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kai tsaye zamu shiga cikin karatu ba zamu amsa tambaya ba wa billahi tawfiq wa alaihi tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah na'am
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وبنجي سبحانه وتعالى يتش وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل kamar da muka faɗa wancan satin wa is duk inda ka kawo is a irin wannan gaba ana kaddara mishi wani fi'ili ai wa zukur ya muhammad ya kai wanda annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam ka ambata ko ka laburta ko ka gaya musu lokacin da ya rufa ibrahimul qawaida min albayti a lokacin da annabi ibrahim yake daga harsashin ginin ɗakin ka'aba wa isma'ilu wawu din wawu laṭafi ne ke zama isma'ilu maṭufun ne ala ibrahim da zama shi ma fa'ili kenan bi ma'ana su biyu suke aikin Allah ya ce wa isma'ilu da dan shi isma'il a lokacin da suke daga harsashin ginin ɗakin ka'aba rabbana taqabbal minna nan ma akan kaddara wa huma yaqulani ya rabbana taqabbal minna a lokacin da suke gina wannan ɗakin ka'aba din suna addu'a suna cewa ya ubangiji ka karba daga gare mu ya Allah ka karba mana wannan aikin namu innaka anta sami'u lalle kai mai ji ne dangane da addu'an da muke alim masani kuma dangane da niyoyin mu addu'an da muka yi kana ji sanan niyyar mu idan mai kyau ce ko aka san haka alimin kai masani ne ba za mu koyi ma komai ba mu ne mun yi ikhlasi mun yi aiki rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim kaga anan na farko ka kalli suwa suke addu'a manya-manyan annabawa ne guda biyu annabi ibrahim da annabi isma'il na biyu me yasa suke addu'a suna addu'a ne saboda Allah ya sa su wani aiki kuma wannan aikin gashi ma suna cikin niche da ya ce yarfa'u ibrahimul qawaid min albayti suna cikin gina ɗakin kaban suna wannan addu'a sannan abu na biyu ka kalli kuma alfarman wurin da suke suna ainihin harami ne na makka kuma suna gina daki mafi daraja a ban kasa amma duk da haka kuma suna jin tsoro suna rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba daga gare mu to kai waye gaya maka an karbi aikin ka da har kake kokarin rushe aikin wani kai kanka ma baka san naka an karba ko ba karba ba ke yasa su mutane na gari a kullum idan suka yi aikin alkhairi suna jin tsoro an karba ma ko ba karba ba yasa Allah ce walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, sune waɗanda fa sun yi abin da aka ce su yi amma wa qulubuhum wajilatun, kuma zukatansu suna tsorace an karba ko ba karba ba, suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wannan ayar tana cikin ayar da take maganan gina ɗakin Ka'aba. Malaman tarihi sun tattauna dangane da gina ɗakin Ka'aba, wani lokaci aka gina ɗakin, kuma suwa suka gina shi. Maganganu ne masu tarin yawa a cikin littafan tarihi. Akwai magana na farko cewa mala'iku su suka gina ɗakin Ka'aba, saboda Annabi Adam alaihi salatu wassalam a lokacin da aka sauko da shi duniya daga aljanna ya samu akwai ɗakin Ka'aba, saboda a lokacin da yake can yana rayuwar shi aljanna da shi da na Hawwa'u, da rayuwa ce da matan firari, zaman su aljanna daidai yake da transit ga wanda yake matafiyi ko lay over in ji mutanen America, bi ma'ana ka tashi daga gari kaza zaka je wani gari sai ka yada zango a wani wuri a dan huta daga nan a ci gaba. Saboda me zaman su aljanna dama ba Allah ya halice su dan su zauna aljanna bane ba, ina fata an gane. Saboda me tun farkon halittan Allah ya ce inni ja'iluka fil ardi khalifa, zan halice ka in sanya ka ne halifa a ban kasa, a sha aljanna ba wurin zaman shi bane ba kenan. To dan wannan zaman da suke lokacin da suka zauna din, to ya san abubuwan da ke faruwa a can, daga ciki ya san baitul ma'mur. Baitul ma'mur darajar shi ko matsayin shi a sama kaman ɗakin Ka'aba yake, yanda muke dawafi a nan da mu da aljanu, haka a can ma mala'iku suke dawafi a baitul ma'mur, ina fata an gane. To da aka sauko da Annabi Adam duniya, sai shi ma Allah ya ainihin nuna masa cewa irin wannan ɗakin da ka gani mala'iku suna dawafi, kai ma mun sanya maka shi a ban kasa, ka je ka yi dawafi a wannan wurin. Yasa malamai suka ce Annabi Adam yayi aikin hajji sau 40 a rayuwar shi, sau 40, kuma yakan taso ne tun daga inda yake tafiya ce mai nisan gaske, dan ba anan yake rayuwa ba. Akwai maganganun malamai Annabi Adam a ina ya rayu, wasu malamai suke a India, wasu malamai suke a kaza, wurin su Amiru kenan. An gane ko? To a takaice dai duk inda yake rayuwa a duniya yayi aikin hajji sau 40, yakan zo ya dawafi kuma ya tafi, kaga a she ɗakin yana nan kenan. Yasa malamai suka ce ginin farko mala'iku ne suka gina shi, sannan shi kanshi Annabi Adam ya sake jaddada ginin ɗakin Ka'aba din, in ma ko ya rusa ya sake gina sabo, ko ɗakin ya rushe Allah ce sake gina sabo. To sai malamai suka ce daga nan ba a sake wani gini ba a bisa ga zance mafi inganci sai na Annabi Ibrahim. Duk da su malamai sun ce Annabi Nuhu yayi, Annabi Wane yayi, amma maganganu ne kowanne akwai alaman tambaya akan ingancin wannan kissa. Amma ba a sake wani gini ba sai lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam da dan shi Annabi Isma'il alaihi salam. To daga wannan ginin da suka yi kuma bisa ga zance mafi inganci ba sake gina ba sai lokacin Amalika. Bayan Amalika kuma akwai Jurhum, daga Jurhum ba sake ginin Ka'aba ba sai lokacin Qurayshawa, a lokacin saura shekara 5 a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana dan shekara 35 a duniya, ya ma halarci wannan aikin da ake din har ya bada gudunmuwa na aiki. Wannan ya tabbata kissa ce ingantacciya. Wannan girin da Qurayshawa suka yi ba sake ba kuma sai lokacin Abdullah ibn Zubair, daga nan sai Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, daga nan kuma sai ainihin gini na ƙarshe da aka masa wanda yake tsaye a yanzu, shi kanshi ya haura shekara 400 da wani abu, shine last ginin da aka mishi. To ginin Annabi Ibrahim shine wanda ya shahara, da kuma ginin da Qurayshawa suka yi a lokacin da Annabi yana dan shekara 35 sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana da muhimmanci, musa Annabi Ibrahim ya aka yi zo wurin, ya aka yi ginin, ya aka yi kaza. Imam al-Bukhari ya kawo hadisi mai tsayi cikin Sahih al-Bukhari akan wannan kissan, kuma ko bukatun mu karanta ta za ka ga abun yadda ka san fim Bukhari yana baka labari, ka dinga sawwar abun a cikin kanka. Annabi Ibrahim yana rayuwa ne ainihin Sham. Sham, in aka ce Sham a yanzu kasashe ne har guda wajen 5, a ciki akwai Syria, a ciki akwai Jordan, akwai Lebanon, sannan akwai Palestine, akwai kuma al-ardul maghsuba Israel. An gane ko? Yawa, waɗannan kasashe guda 5 in ka hada su su ake cewa Jordan aw a Sham a wancan lokaci. To Annabi Ibrahim ya rayu a Palestine, tunda anan kabarin shi yake, mun karanta wancan satin ko? bisa kazance mafi inganci shine annabin da aka san san kabarin shi in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya umarce shi da ainihin tafi zuwa ainihin Makka Abdullahi bin Abbas shi ba da wannan labarin ta hanyar Sa'id ibn Jubair Bukhari ya kawo shi da haddasana tun ba karatun hadisi bane zamu tsallake haddasana din da ya kawo an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas Allah kara masa da kale ce awwalu mattakhadhan nisa'ul min taqa min qibali ummi isma'il ittakhadhat min taqan litu'affiya atharaha ala sara annabi isma'il mahaifiyarsa ita ce hajara matar annabi ibrahim ta farko ita ce sara to sun zauna kusan shekara 120 babu haihuwa to sai aka ainihin musu kyautan baiwa da suka shiga cikin kasar misra ke sa misrawa suke ganin ai suna da dangantaka ma da manzon Allah alaihi salatu wassalam da suka shiga kasar misra aka bashi su kyautan hajara to hajara wasu malami suna ganin cewa ita sara aka ba kyauta ita kuma ta ba annabi ibrahim tace dan ta ga yarinya ce akwai alamun za ta aihu bi ma'ana tana nufin budurwa tace ka dauki wannan na baka to kaga ta yi da kyakkyawan niyya amma da kuma ta samu ciki ta aihu sai kishi kuma ya motsa mata din kenan ba inda ka iya da su she yasa idan mace tana kishi ka bata ranka kana wahalar da kanka ne haka Aisha tace shi kishi sunna ne a wurin mata sunnatun muakkadatun injina na Aisha tace Allah ya wajabta kishi akan mata dole ma sai sunni to sai kishi sai kama ta to ita Hajara da ta fahimci cewa wannan fa kishi ya kama ta saboda na aihu ita bata aihu ba to sai ta ainihin kokarin bi ma'ana ta boye kanta saboda kar ta mata wani abin da zai cutar da ita ko kuma ya cutar da ainihin dan da ta haifa ana cikin wannan halin sai Allah ya umarci Ibrahim ya dauki ita Sara ai Hajara da danta ya kai su ainihin Makka shine Allah ya ce thumma jaa biha Ibrahim annabi Ibrahim sai ya dauko ta zo da ita wa bi ibniha Isma'il da kuma danta annabi Isma'il wa hiya turdi'uhu a lokacin kuma tana shayar da shi yana dan jariri kalin tafiyan kilomita nawa za a yi tun daga Sham har zuwa ainihin Makka tafiya ce kuma a kasa ko kuma a raƙumi wallahu a'lam amma dai ka san ba mota bane ko ba jirgi bane ba kaga wahala na farko kenan gashi kuma tana mai danyen goyo tana jego tana shayar da jariri ita ta wahala jaririn ne wahala ba a magana shi uban ma shi mai lafiya ne amma kaga da ita mai jego da jariri ba karamar wahala za su sha ba ga sahara ga kozozzobo ga hawa duwatsu ga abubuwa ga zafin rana na irin yankin Middle East haka suka zo har ainihin Makka yace hatta wada'ahuma indal bait har ya kawo su wurin ɗakin Ka'aba a yanzu yace inda dawhatin fawqa zamzam fi a'la almasjid ya aje su a karkashin wata bishiya a dawha shine tura suke cewa doha capital din Qatar in an ce ad-dawhatu shine bishiya mai girma kuma mai yawan rassa ko masu tsayi masu ganye shine doha din amma dohan ba larabci bane ba ad-dawhatu ko ad-dawhatu haka zaka karanta shi to sai ya ce fawqa zamzam fi a'la almasjid sai ya ce wa laysa bi makkata yawma idhin ahadun a lokacin duk makka babu mutum ko daya jejin Allah ne kawai yace wa laysa biha ma'un ko ruwan sha babu a wurin babu abinci babu ruwan sha babu dan adam he duwatsu kawai sai ainihin sahara yace ana cikin wannan halin fawda'uhuma hunalik ya ajiye su a can wurin wada inda huma jiraban fihi tamrun wasqa'un fihi ma'un da ya ajiye su a gargashin wannan bishiya akwai wani jaka ya musu guzirin ruwa da dabino iya abincin kenan da ruwan da ebo ya taho da shi sai dabinon da ya zuba a cikin wannan jakan sai ya ajiye a gargashin wannan bishiya yace thumma qaffa ibrahim ibrahim sai ya juya da baya ya kama hanya zai koma muntaliqan ya kama hanya ya tafi ya ajiye jariri da ainihin mai jego a gindin bishiya a cikin sahara ga duwatsun Makka babu mutum ko ɗaya da suka gani a wurin ba wanda kuma ke rayuwa a wurin kuma sai juya kama hanya bai ce musu komai ba Abdullahi bin Abbas yace fatabi'atu ummu Isma'il, sai Hajara ta bi shi babar Isma'il, kai ta bi bayan shi. Kaga kawai ya tafi, bai ce ba bari in je waje kaza in dawo, bai ce ba zan je dauko abu kaza, kawai ya kama hanya babu sallama, sai ta bi bayan shi. Faqalat, sai ta ce, ya Ibrahim, ya kai Ibrahim, aina tadhhabu, ina zaka tafi? Wa tatrukuna bi hadha alwadi alladhi laysa fihi insun wala shay, zaka bar mu a cikin wannan kwazazzaban duwatsu wurin da babu komai, babu dan adam a wurin, ko tanka ta bi ba? Faqalat dhalika miraran, kai ta maimaita mishi wannan magana, ina zaka tafi? Ka aje mu a cikin kwazazzaban duwatsu, babu gida, babu mutane, babu komai a wurin. Waja'ala la yalfitu ilaiha, kowai gawa bai ba, bai mata magana ba, bai waiga ba, ya ci gaba da tafiyar shi, tana bin shi kuma tana masa magana. Faqalat lahu, sai ta ce da shi, Allahu alladhi amaraka bi hadha, Allahu, me ake nufi anan? A Allahu kenan, ina fata an gane. Ke sa a wajen kiran sallah kuskure ne ka ce ashhadu Allah ilaha illallah, yanzu tambaya kake, shin mun shaida? Ina fata an gane, zaka ji ladane da yawa suna nan, mun shaida Allah shi kadai na abun bauta, kana shakku kenan, kana sa madda ya zama akwai hamza da aka shafi. To sai mallam ya ci gaba da magana, Abdullahi bin Abbas, Allah ne ya umarce ka ka aje mu anan? Kala na'am, yace mata eh shine, kun bai waiga ba? Yana tafiyan yana bata amsa ko jiyawa bai ba, yace na'am. Faqalat, sai ta ce, idan in dai Allah ne yace ka aje mu ana a cikin wannan dokan dajin, la yudayyuna, ba zai cutar da mu ba, ka ci gaba da tafiyan ka, Allah da ya kawo mu nan tabbas yana tare da mu, inna Allah ma'ana kenan, kaga karfin imani kenan. Tace tabbas ba abin da zai same mu. Sun maraja'at, kawai sai ta koma, an yi sallama kenan, ko kallanta bai ba. Fantalaka Ibrahimu, Ibrahimu ci gaba da tafiya, hatta idza kana inda saniya, har sai da je bayan garin Makka, akwai saniyatul wada, wannan babban dutsen nan dake bayan gari, sai tsaya a wurin, da ya tsaya a gun, haythu la yarawnahu, ta inda ba sa ganin shi, ya san da ya ainihin bace musu gaba ɗaya kenan. Istaqbala biwajhihi albayta, sai juya ya kalli inda ya aje su. Haka annabi lokacin da ya bar Makka, da ya fita a Makka, ya bar garin gaba daya, sai ya tsaya, sai ya sake juya ya kalli Makka, yana cikin bakin ciki, yana yi wa Makka magana, yace wallahi na rantse da Allah, yake Makka ki ji ni da kyau, yace ke ce kasan da Allah ya fi so, garin da Allah ya fi so a duk duniya gaba daya, kuma ke ce ni ma garin da nafi so a duk duniya gaba daya. Yace walaula anna qaumaki akhrijini, in banda mutanen ki ne suka kore ni, ma kharajtu, ba inda zan je, Makkan ma kaman ba ta hakuri yake. Ina fata an gane, sanda ka san darajar wannan wurin, amma na ga wanda yace wallahi shi da biya masa haji, wanda kai shi India, ya ga Sharukan, ya ga Kajol, ya ga wane ne, wallahi musulmi kuma, wannan da ido na fa na gani, ba wala bari aka bani ba, ya ga surani. Thumma da'a bi ha'ula'i kalimati, da ya waiga ya kalli Makka, shi annabi Ibrahim ya kalli inda ya bar iyalan shi dakin Ka'aba, sai ya addu'a da waɗannan kalmomin, wa rafa'a yadayhi, daga hannayen shi, wa qala, yace rabbi, ya ubangijina, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi dhar'in inda baytikal muharram, rabbana liqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, yace ya ubangijina, inni askantu min dhurriyyati, yace lalle ni na zaunar da ainihin zuriyata, matana da ɗana, iyalaina, biwadin, a wani irin kwari, ghairi dhi dhar'in, inda babu tsiro, ba komai, ba ruwan sha, ba mutane, yace inda baitakal muharrami, amma a wurin ɗakin ka nan mai alfarma. Sai ce faja liqimus sala, rabbana, ya ubangijinmu, liqimus salata, na aje su anan ne dan su tsaida sallah, bi ma'ana yana gaya wa Allah na kawo su ne dan ibada, ba dan kasuwanci ba. ba da wani abu na duniya ba, a liqimu salata. To sai ya ce faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, ya Allah ka sa zukatan mutane su ainihin soyu zuwa inda suke. Ya zama duk mai imani ya je na son zuwa inda waɗannan suke, tunda an bar su babu kowa, dole suna buƙatan mutane. Sai ce to ka sanya zukatan mutane ya zama yana da shauki na zuwa wannan wurin. Sai ce warzuquhum minas thamarat, Allah ka azurta su da ƴaƴan itace, la'allahum yashkuruna, dan su gode maka su yi ibada da ƙarfin gwiwa. Sai annabi ya ce waja'alat ummu isma'ila turdi isma'il, sai ita Hajara ta ci gaba da shayar da annabi Isma'il nono. Wa tashrabu min dhalikal ma, bata da wani abinci sai wannan ruwan da take sha da wannan dabinon da ya bar musu. Ai dole zai kare, tunda ruwan ba wai tanki guda bane ba, dabinon ba buhu bane, a cikin dan jaka ne haka. Sai ce hatta idza nafida ma fi siqa, har sai da komai ya kare abin da ke cikin wannan jakan nasu, babu ruwa babu dabino. Atshat wa atsha ibnuha, kishirwa ya kama ta, jaririn ma kishirwa ya kama shi. Ya za a yi, babu kowa kuma a wurin. Wa ja'alat tanzuru ilayhi yatalawwa, sai tana kallon jaririn yana makyarkata kamar wanda zazzabi ya kama shi, yana ta ainihin ya shiga wani irin yanayi. Fantalaqat, sai ta bar wurin da jaririn yake yana kunci. Karahiyata an tanzura ilayhi, sai bata so ta dinga kallon shi saboda ta shiga cikin damuwa, wato ganin jaririn na ƙara tara mata da hankali. Taga uwa kenan. Sai annabi ya ce fawajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi liha, sai ta kalli dutsen Safa, shine dutsen da yafi kusa da ita, sai ta kama hanya ta hauka dutsen. Faqamat alayhi, ta tsaya akan wannan dutsen. Thumma istaqbalat alwadi, ta kalli wannan gangaren cikin wannan kwarin. Hal tanduru ahadan, ko za ta ga wani mutum? Ta duba gabar da ma kudu da arewa, ta ga kowa ba. Falam tara ahadan, ba wanda ta gani, inji annabi. Fahabatat, sai ta gangaro ta sauko minas safa, daga kan dutsen Safa. Hatta idza balagat alwadi rafa'at tarfa dir'iha thumma sa'at sa'il insan almajhudi hatta jawazat alwadi thumma atat almarwa, da ta gangaro daga kan dutsen Safa ta yi ta tafiya tana ta haka da ainihin riganta, ko wani zai gani gefen riganta tana dagawa haka, ko wani zai hango ta yazo. Annabi ce ta gangara tana tafiya sa'il insan almajhud, irin tafiya na mutumin da ya wahala, almutab, taji jiki, saboda hawa dutsen ma wahala ne, a gangaro ma wahala ne. Sai annabi ya ce tana cikin wannan tafiyan sai ta hau kan Marwa, ta gangaro daga dutsen Safa ta je ta hau dutsen Marwa. Wanda ya san gunzi yana gane abin da nake fara, ina fata an gane. Wanda bai sani ba, Allah bashi ladan hararowa, ko ba haka ba? Allah ya bashi ikon zuwa kuma. Annabi ya ce sai ta hau kan dutsen Marwa. Wa nazarat, ta sake ta duba. Hal tara ahadan, ko za ta ga wani mutum? Falam tara ahadan, ba ta ga kowa ba. Ta gangaro ta hau dutsen Safa, ta hau Marwa. Annabi ya ce fa fa'ala dhalika sab'a marratin, sai da ta wannan har sau bakwai ta hau ta gangaro. Qala ibn Abbas, dan Abbas ya ce qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ya ce fadhalika sa'yun nas bainahuma, wannan shine asalin sa'ayin da mutane suke tsakanin Safa da Marwa a aikin Hajji ko Umra. Dalili kenan, saboda shi Safa da Marwa ba ka yin shi sai kana cikin aikin Hajji ko Umra, sabanin tawafi za ka yi shi kowane lokaci, amma ka je kai ta hawa Safa da Marwa ba ka Umra ba ka Hajji babu lada, kawai kana motsa jiki ne. An gane ko? Tawafi ne ake yin shi a kowane lokaci, dan na faɗa ne da akwai masu yi. Na goni ya hausa fa ya gangaro, daga kuma kayan gida ne da shi. Rashin akarmakan lawo me kake yace? Wallahi wai yana Safa da Marwa ne. Nace na me? Na Umra ko na Hajji? Ko haka kawai na lada? Nace a kana motsa jiki dai kawai. To a takaice annabi yace wannan shine asalin Safa da Marwa. Falamma ashrafa alal Marwa, da tayi na bakwai din, ka san dama da Safa ake farawa, a kare kuma a Marwa. Annabi ya ce to lokacin da ta hau Marwa a karo na bakwai ta gama kenan, sami'at sautan, sai ta ji wani sauti. Da ta ji wannan sautin faqalat tace sa turiju nafsaha kaman uskut, idan dan saurara tana magana ne da kanta, ta ji alamun kaman sautin mutum, shine tace uskut. Thumma tasamma'at, sannan ta kara saurarawa. Fa sami'at aidan, ta kara jin sautin mutum ko bata ganshi ba. Ta ga kanta sai ka rude kuma ka fara ihu, amma ba abin da ya shafe ta saboda karfin imani. Sai ta ce faqalat, sai ta ce kad asma'ata, haqiqa ka ji yadda ni, duk da ka kuye bana ganin ka, naji abin da kake so na ji, naji motsin lalle akwai mutum kuma naji sautin ka, shine asma'ata. In an ce asma'ahu, ya ji yadda shi, sami'ahu, ya ji shi, kaga larabci kenan. Shine mai baiti yace laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaat walakin anta tafukhu fi ramadi. To shine sai annabi yake cewa tace asma'ata ka ji yadda ni, in kana indaka giwasun, inda kana da wani taimakon da zaka bani ka bayyana ka taimaka min, ba sautin ka nake bukata ba. Shine in kana indaka giwasun, in kana da wani taimakon da zaka taimaka min da shi. Annabi ce fa idha hi bil malaki inda mawdi zamzam, sai ga malaika jibrilu ya bayyana mata a inda rijin zamzam take a yanzu, kawai sai ta hango shi a wurin kuma ta gan shi. Da ta ga malaika jibril fa bahafa bi aqibihi aw bi janahihi wa shakku min arrawi, sai ya dauki imma ko kafan shi ko kuma fukafukin shi, sai ya ainihin bugi inda yake tsaye, yana bugan wurin hatta zahara alma, kawai sai ga ruwa na fitowa daga wurin, asalin ruwan zamzam kenan, kawai sai ga ruwa na fita. Annabi yace da ruwa ya bayyana ruwan zamzam, faja'alat tukhawiduhu, kawai sai ta taho din da gudu, dama ruwa take nema, sai ta zo tana ta kokarin tonawa, kuma kaga dan adam kenan, sai ta dinga tonawa tana iba tana zubawa cikin wannan jakan nata. Kala annabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi yace yarhamu Allahu umma isma'ila, Allah jikan maman Isma'il, Allah jikan Hajara, law tarakat zamzama, inda ta bar shi yanda yake bata taba ba, kawai iba ta yi bata sa tana ƙara kokarin tonawa ba. Law tarakat zamzama, yace law lam taghrib min alma'i lakanat zamzamu aynan muayyana, yace inda a ce bata kokarin ƙara tona shi ba, da zamzam sai ya zama yanda ka san kogi dake gudana, da ba zai zama rijiya ba, zai zama kogi ne, za a ga ruwan yana gudu. Amma wannan abin da ta yi haka, Allah ya ga dama dama, ko ba haka ba? Dan ya zama kogi a wurin matsala ne, Allah ya tsara wurin dawafi ne da sa'ayi, to dole ya zama rijiya ne wurin. Amma ka san abin mamaki, shekara dubbai fa da wannan abin zamzam bai taba kafewa ba, kuma ba taba wai a tona a gyara shi ba. Kun fahimci abin da kyau? Wannan bai sa ƙara imani da Allah ba. Duk duniya babu rijiyar da za ta yi shekara dubu ka zahi ta kafi, balle kuma ruwan da ake iba a rana, in ka ji irin lita miliyan kaza da ake iba za ka yi mamaki. Duk ruwan zamzam da ke masallacin Madina fa na wannan wurin ake kaiwa, yanda tankuna ke iban mai daga Port Harcourt zuwa Gombe ko daga Lagos zuwa duk wani depo da ke Nigeria, haka ake safaran shi zuwa masallacin Madina. Sannan ruwan zamzam ne kadai da bincike tabbatar da a duniya ba zai lalace ba. In zaka ebo shi ka ajiye shekara 10,000 ba abin da zai same shi, ba abin da zai canja na shi. Idan ka ga ruwan zamzam ya baci, zamzam din Kano ne, wallahi ba na Makka bane ba, dan ana yi a Kano, ku yi hakuri Kanawa, da wasu yan kasuwa ba su kadai ba, hatta a Saudi Arabia ana yi, kwanan nan an kama su Indiyawa da suke wannan abin a Saudiya, suna sayarwa mutane. Ta amma saboda rahama Allah ba zai bari a ta zalunta mutane ba, gida ne musamman ake buga zamzam, yanda ake buga fiye wata Atlantis, haka su ma suka gidansu. To a takaice wannan shine abin da ya faru, aka samu ruwan zamzam, sai annabi ce fashari bat, sai ta sha wannan ruwan, wa arda ad waladaha, ta shayar da danta, faqala lahal malik, ta shi malaika ce da ita, malaika jibrilu, yace la takhafu abdai'ata, kar ku ji tsoron wani matsala a nan gurin, babu wulakanci, babu halaka, kuna karkashin kulawan Allah. Da ke da ɗan kinna ku kwantar da hankalin, la takhafu abdai'a, kar ku ji tsoro. Fa inna hahuna baitallahi, domin nan wurin da kike gani wurin ɗakin Allah ne. Sai yace yabni hadhal gulam wa abuhu, wannan jaririn zai girma da shi da baban shi za su gina ɗakin Ka'aba a nan wurin. Tuntuni an ba ta labari, abinda yasa aka kawo sunan ga asamen din da Allah zai ba su, amma da saura har yaro ya girma tukunna. Yace kar ki ji tsoro, ki kwantar da hankalinki. Wa inna Allaha, yace tabbas Allah, yana ƙara jaddada mata, la yudiyu ahlahu, Allah baya tozarta mutanen shi masu imani kenan. Inna Allaha la yudiyu ajral muhsinina, in dai mutum mai ihsani ne, mai kyautatawa, Allah na tare da shi duk inda ya shiga. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. To sai yace da ita Allah baya tozartar da masu takawa. Wa kana albaytu murtafi'an min al-ardi karabiya tatihi as-suyulu fa ta'khudhu an yaminihi wa shimalihi fa kana kadhalika hatta marra bihi rufqatun min jurhum. Ana cikin wannan halin, annabi ya bada labarin yanda wurin yake a lokaci. Yace za ka ga wani tudu ne haka, shi ne inda za ka gina ɗakin Ka'aba din, saboda akwai as-suyul, jami'in na as-sailu, kamar aka yi ruwan sama, ruwa yana ainihin yawan wucewa ta gun, har yara da ke shi ya ɗanyi kamar tudu haka, har siffan yanda guni ke, sai da annabi ya faɗa. Ka san wannan wahayi ne, shekara dubbai fa da suka wuce, ka annabi fa zai taso daga Madina zai je aikin hajji, hajjatul wada'i, yana tafiya da sahabbai, yake cewa da su an zo wani wuri, yace a daidai nan wurin annabi Yunus ya wuce, yana labbaika Allahumma labbaika, yace za ka ina ganin shi hatta hulan da ke kan shi, sai da annabi ya faɗa. Allah ya kawo kamar fim ya nuna mishi, aka nuna masa zahiri ga annabi Yunus, yana kan abun hawa yana labbaika Allahumma labbaik, annabi ce gashi nan ina ganin shi yanzu haka, a lokacin da abun ya faru. Nabiyyun bighairi wahyi la yatasarrafu, inji al-Fazazi, Allah kara mishi salati da sallama. To shine sai annabi ya bada labari, yace tana cikin wannan halin, anan take rayuwa da yake da danta, sai ga kabilun Jurhum suna wucewa, ƴan kasuwa ne, sai suka yi da zango, muqbilina min tariqi kada'in, yace sun taho ne daga hanyar Kada, wata unguwa ce a Makka a yanzu, yace tanan suka fito. Yace ana cikin wannan halin, fa nazalu fi asfali makkata, suka zauna can kasan Makka a wannan unguwan, fara'au ta'iran a'ifan, sai suka hango wani tsuntsu yana ta yawo haka a sama, duk inda kaga tsuntsu na ta yawo a wani guto akwai wani abu, ko yayi kwai, ko kuma akwai abin da ya faru. In ka hango tsuntsu na irin wannan adaji, ko kuma ka hango hayaki, ka san akwai mutane a gurin. To shine da suka ga wannan tsuntsun yana ta yawo a wannan wurin, suka ce inna hadha ta'iru la yaduru ala ma'i, alamun fa tsuntsun nan inda yake yawo ko ruwa aka samu a wurin. Sai suka ce la ahduna bi hadha alwadi wa ma fihi ma, amma iyakar sanin mu da wannan kwarin babu ruwa a wannan wurin. Fa arsalu jariyan aw jariyaini, sai suka aika mutum ɗaya ko biyu, ku je ku duba mana me ke faruwa a wannan wurin. Fa idahum bil ma, suna zuwa hega ruwan zanzai na ta fita, suka juya a guje, faraja'u suka koma, fa akbaruhum, suka ba su labari, bil ma, an samu ruwa a wancan wurin. Fa aqbalu, gaba ɗaya suka yi ayari suka tafi wannan wurin. Da suka zo kala, annabi ya ce wa ummu isma'ila indal ma, suna zuwa kuma daidai lokacin ita Hajara tana wannan wurin, ta zo ibar ruwan zamzam. Fa qalu, baraka ji wani adalci tun a lokacin jahiliya, sai suka ce da ita a ta'adhanina lana, shin zaki mana izini? Yanzu dan Allah mai amfani wannan magana, ruwa ne a dajin Allah, amma da suka ganta agun suka ce to duk yanda aka yi ruwan nan nace ne, ko ita ta tona, ko ma da tunda ita aka fara samu agun ta mallaki wannan wurin, kuma ga ta mace ita kadai, so kuma ayari ne tawaga. Amma suka ce a ta'azani da lana, zaki mana izini, an nan zila indaki, mu sauka a nan wurin, mu ma mu zauna saboda an samu ruwa a nan wurin, zala haka muke rayuwa, kaga tsantsan adalci kenan. Faqalat, sai ce ta da su, na'am zan muku izini, walakin amma da sharadi, la haqqa lakum fil ma ba ku da haƙi a wannan ruwa kar gobe ku ce naku ne ku iba a sha ayi wanka ayi komai amma ruwan nan nawa ne ina fata an gane ba gaskiya ta faɗa ba lalle ruwan ta ne ita Allah ya tora wannan rijiyar ba ce ha da su ba kuma ga mala'ika mata bayani tace la haqqa lakum fil ma'i na ba ku daman ku duk abin da za ku yi amma ruwan nan har abada rijiyar namu ne ke sa annabi rijiyar zamzan nasu ne ina fata an gane saboda me wanda aka tona wa rijiyar kakansa ne annabi Isma'il da shi da mahaifiyarsa ya sa annabi yake je rijiyar zamzan kan nasu ne alaihi salatu wassalam kalu suka ce na'am mun yadda da wannan sharadin naki zamu zauna anan kuma wannan rijiyar ba namu bane ba qala ibn abbas dan abbas yace qala annabi sallallahu alaihi wasallama fa alqa zalika umma isma'ila wa hiya tuhibbul insa sai ta amince da wannan bukatun nasu kuma dama tana bukatun ai ta samu abokan zama a wannan dajin ka gari ba bi kenan ko sai suka yada zango fa nazalu suka sauka wa arsalu ila ahlihim suka aika aidin mutanen su cewa to fa an samu wani ci gaba a wuri kaza an samu ruwa dan a lokacin kun san irin wannan yankin samun ruwa wani irin tashin hankali ne sai ai tafiyan kilomita 100 ana neman ruwa ko ba samu ba suka ce to a dawo nan wurin a fara rayuwa fa nazalu ma'ahum hatta idza kana biha ahlu abayatin minhu sai gashi wasa wasa ana ta zuwa har aka fara gina gidaje shikenan sai gashi an fara an samu unguwa an samu kaza ya fara zama gari wa shabbal gulamu annabi isma'il kuma ya girma yaro ya fara girma ya zama saurayi wa ta'allama al-arabiyyata minhum ya koyi yaren larabci daga wajin waɗannan mutanen asalin su daga yemen suka fito ya kware wa anfasahum wa a'jabahum hina shabba sai gashi da ya girma ya fi su ma iya larabcin larabci ne da kuma ya kunu aka ce saboda tsaban larabcin da yake babu ba larabin da ke ja da shi a wannan lokaci wa a'jabahum sannan ya fi su kuma daraja da kima da tsada a wannan wurin falan ma adaraka da ya girma ya zama falan ma balaga ma hu sa'i kenan ko da ya girma kai shekaru na ainihin mallakan hankali annabi ce zawwajuhu imra'atan minhum ke suka aura masa mata daga cikin su annabi isma'il aka masa aure ana cikin wannan halin wa matat ummu isma'il ma masa ko sai kwanan ta kare Allah sai karbi rayuwanta tun daga lokacin bata kara gani annabi ibrahim ba kai malam yanzu ka ce aljanna ka jana su iri ɗaya ne dan kare ni Allah ma hawa malam kai dai Allah ya sa mu zauna ko anguwa ɗaya ne annabi ya ce wa matar ummu isma'ila sai kakar manzan Allah mama isma'il ta koma ga Allah ana wannan halin faja ibrahim ba'd sai ga annabi ibrahim ya dawo matarsa ta rasu dan shi ya girma har yayi aure yace ba da ma tazawwaja isma'ilu ba isma'il yayi aure yutali'u tarikatahu ya zo yana neman abin da ya bari a wannan wuri me yasa bai dawo ba Allah ne ce kare dawo jarrabawa ne ai ina fata an gane wa idhibtala ibrahim rabbu bi kalimatin fatammahunna duk yana cikin jarrabawan da aka mishi kana neman da baka samu ba matsaloli kala kala to me zai faru da ya dawo falam yajid isma'il sai ya ga dai ga gida a wannan wurin an gina amma isma'il mai gidan baya nan sai ya samu mata sai ya sallama sai ta amsa fa sa'ala imra'atahu an sai ta dan Allah sanar da shi gidan ne ina fata an gane ko shakka baya yi mala'ika ya ce mishi nan ne gidan jaririn nan da ka bari yanzu ya girma har yayi aure ga ma gidan shi nan sai ya tinkar gidan me zai faru sai ya tambaye matan yace ina wane faqalat kharaja yaftagi lana ya fita nemo mana abinci a wata ruwaya ya fita farauta thumma sa'ala an aishihim thumma sa'ala ha sai ya tambaye ta ya kuke rayuwa ke da mijinki wa hay'atihim a wani irin yanayi kuke ciki an cire subsidy ko ba cire ba wani irin rayuwa ake ya tambaye ta faqalat sai ce nahnu bi sharrin muna cikin sharri nahnu fi dhikin muna cikin kunci wa shiddatin da tsananin rayuwa fashakkat ilayhi tai masa kuka matsaloli babu abinci babu kaza irin mata masu mita din nan an gane ko Allah raba mu da irin waɗannan amin bata san da wa take magana ba. Kala sai annabi ya ce, sai ya ce da ita, fa idza jaa zawjuki, idan mijinki ya dawo, faqra'i alaihi salam, ki ce ina gaishe shi, wa quli lahu, ki ce da shi ga sako na, yughayyir atabata babihi, ya canja kofar gidan shi. Allahumma amin. Yace wannan gidan gidan a sake shi, shine sako na. Da ya gaya mata sai kama hanya tafi. Falan maja Isma'ilu, da Isma'ilu ya dawo, ka annahu anisa shay'an, sai ya fahimci akwai dai wani wanda ya zo gidan nan, imma Allah ne sanar da shi, imma ya ji a jiki Allah ya masa ilhama akwai dai abin da ya faru. Faqala, sai ya ce da matar tashi, hal ja'akum min ahadin, shin akwai wani wanda ya zo muku gidan nan bayan na tafi? Qala na'am, tace eh, ja'ana shaykhun kaza wa kaza, akwai ni dattijo ya zo mai suffa kaza mai suffa kaza mai suffa kaza. Fa sa'ala anka, ya tambaye ka, fa akhbartuhu, na bashi labarin baka nan. Wa sa'ala ni kayfa aishuna, ya tambaye mu ya muke rayuwa. Fa akhbaratu, fa akhbartuhu ana fi jahadin wa shidda, amma fa na gaya mishi muna cikin tsanani, ila neman taimako take, ta yi tsaman zai taimaka mata ne. Tace na gaya masa ga halin da muke ciki. Kala, sai ya ce da ita shi annabi Isma'il, fa hal awsaki bi shay'in, akwai wasiyyan da ya miki, ya bar wani sako kafin ya tafi? Qalat na'am, tace ya bar sako. Menene sakon zata bakanta takarda kenan? Tace amarani an aqra alayka salam, ya umarce ni na ce kira gaishe ka, na isar da sallama zuwa gare ka. Wa yaqulu, kuma ya ce, gayyir atabata babika, waka canja kofar gidanka. Gaddin ginin ya samu matsala, sake kyauran gidan nan. Kala, sai ce zaka abi, ai wannan dattijin babana ne, har ya fahimta annabi Allah ne shi ma kuma manzo, yace wannan ai mahaifina ne. Wa qad amarani an ufaraqaki, ya umarce ni kuma na sake ki. Sai ce ilhaqi bi ahliki, kawai kama hanyar gidanku. Annabi ya ce fa tallaqaha, sai ya sake ta, ce aure ya mutu. Kaga yanda ake bin iyaye ko? Kawai aure ya mutu, babana ce sake ki, shikenan na sake ki. Haka muke dan Allah yanzu, zaka ce babanka bai gane ma yanda ake rayuwa ba tukuna, a kira meeting akan shi, an gane ko? A kira duk wanda za a kira, wallahi iyaye ba wasa bane ba. Kaga shi ma fa annabi ne fa, bai ce ba bari na kira malaika Jibrilu in jiya abun yake, a yace aure ya mutu, fa tallaka ha, kawai ba ta takarda. Yace je ki gidanku, wa tazawwaja minhum ukra, ya saki auren wata mata daga kuma cikin waɗannan mutanen. Fa labitha anhum ibrahimu ma sha Allah, ibrahimu ya kuma kama hanya fa, bai jira ba, ya koma sham, abun da ya kawo shi kenan, Allah ne turo shi, ya koma sham. Sai bayan wani lokaci mai tsayi sun matahu mai saki dawowa, but falam yajidhu, kuma a karo na biyu ma Isma'ila baya gida. Da yazo ya sallama, fa dakhala ala imraati wa sa'alaha anhu, ya tambayi matar ya labarin mijinki. Fa qalat kharaja yabghi lana, ya fita nemo mana abinci. Qala, yace kaifa antum, to ya kuke rayuwa? Wa sa'alaha, ya tambaye ta, an aishihim wa hay'atihim, ya yanayin rayuwa, ana cikin kunci ko ana cikin ni'ima, yana kula da ke, akwai abinci? Fa qalat, tace nahnu bi khairin, muna cikin alkhairi, dumu dumu. Yawa, suna cikin alkhairi yan baiwa ko? Allahumma amin. Tace wa sa'atin, kuma akwai yalwan arziki. Tace mishi, yace wa asnad ala Allah, tace alhamdulillah, mun gode wa Allah. Fa qala, sai ya tambaye ta shi annabi Ibrahim, sai ce ma ta'amukum, to wani abinci kuke ci? Tunda kin ce ana cikin alheri dumu dumu, to wani abinci ake ci a gidan nan bari in ji? Tace ta'amuna allahamu wal ma, abincin mu nama da ruwa, mu ci nama mu take ciki mu koma sha ruwa, ruwan zamzam. Qalat al ma, qala, sai annabi Ibrahim ya ce allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i, Allah ka musu albarka a naman da suke ci da ruwan da suke sha. قال النبي سي النبي يجي عليه الصلاه والسلام jumla ai ta radiya kenan annabi zai faɗi wani abu game da wannan abun da ya faru na maganar nama da ruwa duk mutumin da zai dinga cin nama da ruwa sai ya rashin lafiya ku ji wannan abun da kyau ya zama ka dauke shi abinci na wasu kwanaki baka cin komai daga nama sai ruwa to sai ya cutar da kai kun fahimci wannan abun da kyau to wani mu'jiza na annabta ne zai faru anan kala sai annabi ya ce walam yakul lahum yawma idhin habbun a lokacin da tace fa suna cikin alkhairi din na ana cin nama da ruwa ko kwayan alkama babu a gidan an tafi a nemo me za a ci ne amma saboda ta rufa mijin tasiri mata kun ji yanda ake rufa wa mazaje asiri ake in aka ci dan wake ki ce farfe sun kaji aka ci haka ake amma ki ta korafin ki ta gulmaki ha ba ai ta buga waya yau ma dai ba ai abinci ba wallahi wannan ba alkhairi bane ba mazaje suna cikin tashin hankali to saboda haka mata a dinga rufa mazaje asiri annabi yace babu abin da ke gidan a wannan rana walau kana lahum da'alahum fihi shi annabi ibrahim kuma ya san babu abincin inda akwai abincin da yace a kawo zai addu'a akan wannan abincin an gane ko to sai annabi yace fa huma la yakhlu alayhi ma ahadun bighairi makkata illa lam yuwafiqahu babu wani mutumin da zai dinga cin nama da ruwa zalla ya rayu in ba mutanen makka ba sai ya sa karshen lafiya amma in kai dan makka ne in zaka shekara kana cin nama da ruwa ba abin da zai same ka saboda me Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i addu'an da annabi Ibrahim yi hadisi na cikin Bukhari annabi yace su kadai ne za su ci nama da ruwa su rayu wannan yace za mu koma makka kenan fa'idha na Allah ya san yace to mu masu zuwa mu gani ya zamu yi an gane ko kai ta cin apple da da shinkafa kaza kala annabi yace fa'idha ja'a zawjiki sai annabi Ibrahim yace da wannan matan idan mijinki ya dawo faqra'i alaihi salam ki isar da sallama na zuwa gare shi wa murrihi kuma ki umarce shi injini yusbitu atabata babihi ya tabbatar da kyauran gidan shin nan an gane ko kaga wancan an ce mai a canja shi ko sai ce to wannan kyauran a sake tabbatar da shi a gyara shi a kafa shi sosai saboda in sa ido da masu shigowa babu izini falan maja isma'ilu da isma'ila ya dawo kala sai ce hal atakum min ahadin shin an yi wani bako bayan bana nan ako wani mutum da yazo sai ta ce da shi na'am atana shaykhun wani mutum yazo mana hasnul hayati dan Allah ka jori magana tace kyakkyawan tsoho wani dattijo kyakkyawa kaga maganar ta ba irin na wancan matar bane tace wani tsoho dai gashi nan duk ya gaji kaza wa kaza ce ta surutai fadi ba tambaye ka ba a tace tace hasnul hayati wani kyakkyawan mutum gashi da tijo tace yace wa asnad alaihi tace mutumin kirki ga mu'amala tai tai ban wannan da tijin kuma kaga matan aljanna kenan ko annabi yace da ta faɗi wannan magana fa sa'alani anhu anka kuma ya tambaye ni kana ina fa akhbartuhu na bashi labari cewa ka tafi nemo mana abinci fa sa'alani kaifa aishuna kuma ya tambaye mu wai me muke ci ya muke rayuwa fa akhbartuhu ana bi khairin nace muna cikin alheri dumu-dumu muna cin nama mu sha zamzam muna rayuwa babu wata matsala kala sai shi Isma'ilu ce au saki bi shay'in ya miki wasiya da wani abu akwai sakon da ya bar mini kala na'am tace kware da gaske huwa ya karau alayka salama ya ce na gaishe ka sallama shi zuwa gare ka wa ya amuruka an tuthbita atabata babika yace kuma na umarce ka wai in ji shi ka tabbatar da kyauran gidanka nan a sace kafa shi sosai ya kafu kala yace zaka abi ai wannan dattijin mahaifina ne yace wa antil ataba kuma ke ce wannan kyauran da yake nufi amara ni ya umarce ni an umsikaki ne rike ki hannu biyu ke matar kirki ce thumma labisa alhum ma sha Allah Annabi Ibrahim ya koma Sham sai bayan wani lokaci kuma ya sake dawowa bai zauna a makkan ba kawai sai ya koma abinda Allah ya turo shi yakenan fa atamma hundadin kenan wa ibrahim allazi wafa ya cika komai da ya koma bai sake dawo ba sai wani lokaci annabi ce summa ja ba'da zalika sai ya sake dawo karo na uku annabi bai fada ba satuttuka ne watanni ne shekaru ne dan tafiya ma tafiya ce mai tsayi sai annabi ya ce da ya dawo a lokacin wa isma'ilu yabari nabalan tahta dawhatin qariban min zamzam yana zuwa ga annabi isma'il yana zo ne karkashin wannan babota babban bishiya a wurin ruwan zamzam yana gyara takobin shi mafarauci ne kenan yana gyara takobin shi sai ga annabi isma'il sai ga annabi ibrahim annabi ce falam mara'ahu da ya hango annabi ibrahim qama sai ya tashi ilaihi zuwa gare shi fasana'a kama yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walid suka rungumi juna an yi misin juna yanda dai laraba suke rungumin juna mu ba ma irin wannan ko yau karka yau baban kaka ce wannan dan ya lalace su larabawa girmama mutum ko babanka ne ko shugaba ne ko malami ne ka rungume shi ka masa kiss a goshi ko a gemu shi karshen girmamawa kenan in ka yana mari zaka sha ko ba haka ba to al'ada ce kuma halal ne kowa da irin al'adar su nan sai ka koma kana dan rabe rabe kana durkusawa ko yau sai kai irin wannan din amma ba zubi a rakasa ba fa eh yauwa dan dai irin dan rusunawa yauwa yana baba sani da zuwa summa qala ya isma'ilu sai ce ya kai dana isma'il tun yana jariri suka rabu har sai da zama saurayi abubuwa sun faru da yawa to shine sai ce ya kai isma'il inna allaha amarani bi amrin allah ya umarce ni da wani babban al'amari ke yasa ce bi amrin ya nakara shi ne saboda litazim to da girmama bi amrin da wani irin al'amari mai girma kala yace fasna ama amarka rabbuka duk abinda ubangijin ka yace kawai ka zartar ina fata an gane ashe akwai wani mala zuwa a gaba za a ce kuma an ce ne yanka ka to yace duk abinda Allah yace zartar kawai bismillah ka zartar da shi kala sai yace wato inuni kuma yace fa ka taimaka min kala sai annabi isma'il yace wa uinuka zan taimaka maka kala sai yace duk lokacin bai gaya mishi fa me za a yi ba Allah ya umarce ni da wani babban al'amari yace zartar da komai aka gaya maka kuma yace fa zaka taimaka yace eh zan taimaka duk lokacin ma bai san me za a yi ba annabi yace annabi isma'il sai baban shi yace da shi inna allaha amarani an abani hahuna baitan Allah umarce ni kaga can wurin mai tudun nan in gina daki a wannan wurin da umarnin ubangiji wa ashara ila akamatin murtafi'atin ala ma hawlaha yanzu na mishi wani tudu mai girma yace anan aka ce ni gina wannan daki fa inda zalika rafa'al qawaida yana gaya mishi a fara aiki kawai ba fa ce sai gobe ba ko sai jibi a lokacin aka fara aiki annabi yace kawai fa inda izin ya kawo fa'u ina fata an gane saboda litaki yana fada aka fara aiki fa inda izin a wannan lokacin kawai sai aka fara aiki ba ce ba to baba yanzu ya kamata mu shirya kaga yanzu yan mata yi akwai an gaji babu wannan fa inda izin yana nuna mishi ko yace a fara ginawa kawai fajala isma'ilu yaati bil hijara sai ga isma'ilu yana kawo dutse wa ibrahimu yabani ibrahim kuma na gini a jera duwatsu a kwaba kasa a liƙe suna wannan abun inji annabi yake cewa hatta izartafa al bina'u har sai da ginin ya fara tasowa bi hadal hajar wadahu lahu wa qama alayhi wa huwa yabani wa isma'il yunawilu al hijara ana ta gini yana ƙara tsayi isma'il na miƙo kayan aiki wa huma yaqulani suna cikin aikin kuma suna cewa rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim kaga ayin kenan suna cikin aikin suna ta maimaita wannan kalman rabbana taqabbal minna kala annabi yace faja'ala yabniyani suna ta gini hatta ya dura haulal baiti suna ta zagaye wannan dakin wa huma yaqulani rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ina ganin ya kamata mu tsaya wani sati insha Allah aya da mu karanta yau ko abin da mu karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma ko tuntube harshe Allah mana afuwa Allah ya kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mu da sura nan gobe kiyama a cikin aljanna madaukakiya subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.